naje na dawo kalla abin da na kawo babban babba akwati na dawo da sako akwai babbanci kalla abin da na ci akwai babbanci kalla abin da na ci.
I'm from a place where times are rough. Fuck that, we use style, dance them off. These jokes and tunes where we draw support. Big brains and skills don't run common. Where I'm from, they don't have respect for my life, for your life, see I'm a clear. Big boys go rather buy cars and jets and leave all the hour with the threat. Our defense and we
yeah.
Internet,
eh?
Insta X,
okay.
New challenge,
yes.
Ginger them,
yeah.
This kind pretend I read talent. Be resilience, I be madness. Turn up for life, oh, turn down kinny. My sort of bang, you see me.
Yeah,
it the miss more, make it burn down, finish.
Burn down.
They got a press when they talk that English.
Mm.
Still they dance, you know, that time be this. My body feel my leg, you no catch rhythm. It don't take away, we they not start feeling. It don't take away, we they rough and silly.
Naje na dawo, kalla abun da na kawo. Babban babba akwati, na dawo da sako. Akwai babbanci, kalla abun da na ci. Akwai babbanci.
Oh ya Allah ka yi mu ta mai ku. Oh ya Allah ko yi nuwa ya zama ciwayyo. In ka ba mu ya zama yi wayo. Oh ya Allah yo baba ka yi mu ta mai ku. Ana fada adita, ana for all my people. Mother's very dear children.
Ka majiri babinci.
Babu lafiya ga mutane suna buru ba a bulatu.
Oh ya Allah ka yi mu ta mai ku.